أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم to bayan karatun nahwu sai kuma karatun fikihu littafin iziya in Allah da zamu tashi ne inda malaya ce faslun fi zakatin na'am haka ne ko faslun malan yace rabewa watan zai rarrabe mana bayanai dalla dalla da suke magana akan abin da ya shafi zakka na dabbobi fi zakatin na'am wa hiya al-ibl idan aka ce an-na'am ana nufin raqumma ne wal baqaru da shanayi ko shanu wal ganam da tumakai waɗannan dabbobi guda uku su ne ake amfani da su wajen zakka na dabbobi to kila ka ce an ce ganam fararen akuyoyi to ina kuma jajaye su ma sun shiga tunda kusan jinsi ɗaya ne ma'alufa shin waɗanda ake musu rauga ne wata aka daure su ne ake ba su abinci suke ci da ka'alaf rauga au sa'ima koko waɗanda suke yawo ne suna kiwo kana da dabbobinka a gida ka taskace su kullun ana ba su abinci sai su kai nisabin zakka watan shekara da cikin shekara sharuɗan da zakka ta bata akan su to zaka fitar da su zaka fitar musu da zakka kaman yanda muka dan fara ji a baya koko a ka sake su ne suna yawo ba su can garin ba su can dajin ba su can dajin ba su can dajin da yamma kuma a dawo da su gida to zaka ba da zakkan su amilatan aw muhmala shin suna yin aiki koko ba su aiki ma'ana ana amfani da su ne a gona domin huda ko kuma domin kiwo a domin noma koko sussuka ko kuma ɗibo ruwa kun sa akwai rijiyoyin da suke masu zurfin gaske sai a daura masa igiya wuya zai rinka gewaye rijiya ga wani inji kuma wanda ke tattara igiya a haka a haka a haka a haka har za a jawo ruwa mun bancin nan ko to shi ma watan tana aiki ko ba ta aiki wannan dabbobin suna yin aiki a gida koko suna aiki a gona koko ba sa yin aiki didi zadi a bada zakkansu wala tajibu fi gairi hamil alkhairi zakka ba ta wajaba ga waɗansu waɗannan jinsi na dabbobi da muka ji guda uku watan waninsu kaman dawakai ba a zakkan dawakai walbigal da alfadari da alfadarai walhamir da jakuna ba a zakkansu ko da ko kana sayarwa kana samun kuɗi ba a zakkan su kansu warraqiq da bayi saboda hadisi ya nuna babu zakkan bayi ballantana kuma na doki wala fil mutawalladi min adh-dhaba'i hakanan kuma ba a bada zakka ga wanda aka haifa na bareyi kamar misali an ji an ɗibo ruwan maniyin na bijin barewa sai aka zo aka sa mutunkiya ko kaduwa sai ta aka hada da nata ruwan maniyin aka zuba a mahaifanta da ta tashi haihuwa sai gashi ta haifi dan barewa sak to wannan barewan ba za a ce za a fita zakka akan shi ba mun fahimci wannan ko almutawallidi wanda ya haifantu almutawallad wanda aka haifa isim marfu ba walganami da kuma tumakai zakanya ce aka same ta aka zuba mata ruwan maniyin namijin tinkiya rago aka zuba mata a yi haɗu da nata da ta tashi haihuwa zakanya sai gashi ta haifi rago shi ma dai haka wa shurutu wujubiha sharuɗan wajibcin zakkan sune kaman haka an takuna nisaban idan to sun cika nisabi kaman yanda zamu ji kamilan nisabin nan cikakke milkan kuma idan to mallakan ka kaga in bai cika nisabi ba ko ɗaya rige babu zakka idan ba naka bane duka babu zakka milkan kamilin kenan haulan kamilin kuma ya kai cikakken shekara kun ga inda aka yi taukidi ko domin sai waɗannan sharuɗan ne sun cika in ba su cika ba to ba babu zakka ma a maji isa'i tare da zuwan sa'i sa'i shine wanda hukuma ta kannada ko gwamnati ta kannada domin karɓar zakka din yana zuwa shikenan sai a cire a bashi in kana idan ya kasance akwai sa'i din to shin menene kamar yadda ya kawo mana sharuɗa ya ce idan ta suka sharuɗa nisaban kamilan to menene nisabi na raƙumi sai ya ce al-iblu raƙumi nisabinsa shine fa fi kulli khamsin shatun dukkan raƙuma guda biyar za ka samu akuya jaza'a sukan ce kiba-kiba jaza'a kiba-kiba za a bayar wa hiya ma awfat sanatan ita ce wata cika shekara daya idan kana da raƙuma guda biyar naka ne mallakan kanka kuma sun cika shekara daya cur a wajenka ka gani sharidin farko ko naka ne ka na farko sun kai nisabi guda biyar ka ga sharidin farko na biyu kuma naka ne na uku kuma cikin shekara ana gobe sai ɗaya mutu ba maganin zakka wa dakhalat fi sanati fi sanati fi thaniya min ad-dhani jaza'a din nan ita ce akuyar da ta kai ta wuce shekara ɗaya ta shiga shekara ta biyu min ad-dhani daga cikin awaki jar akuya kenan sai aka kama guda ɗaya a bada ita zakkan waɗannan raƙuma madadin zakkan waɗannan raƙuma guda biyar wa in kana fil baladi afwan in kana fil baladi ad-dhan idan akwai akuya a garin wal ma'zu da kuma tumaki da akuya a garin sawa'un daidai ne wato idan akwai adda'an akwai tumaki a garin wal ma'zu da jan akuya duka a garin ya zanto daidai ne aw adda'an aglabu ko kuma a'a fararen akuya su ne suka furin jayi to still da za a dauki akuya a bayar in an dauka daga cikin jajayen ne aka bayar yayi in an dauki fararen daga cikin fararen ne aka bayar yayi kula da yalwan garin a kula da wanda ya fi karbuwa a garin da sauransu amma idza kana al-ma'zu aglabu idan ko jajayen akuya su suka fi yawa to fashatu minhu sai a bada akuya na zakan waɗannan raƙuma ɗin ila tis'in har zuwa guda tara kana da raƙumi biyar shida bakwai takwas tara duka dai akuya da ɗaya za a bayar jaza'a fa idza balagat asharan idan ɗaya ya ƙaru ta kai goma kenan ko fa fi hasha ta ne sai a bada awakai guda biyu ila arba ashara sha ɗaya sha biyu sha uku sha huɗu duk babu zakka a kansu afwan sha ɗaya sha biyu sha uku babu zakka da za ka ƙara kuma kun gane ko babu zakka har sai sun kai nawa kuma guda goma sha huɗu fa idza balaga 15 in sai kai guda goma sha biyar fa fi ha thalathu shiya sai a bada akai guda nawa guda uku ila 19 to idan suka karu 16 17 18 19 shi ma babu zakka sai sun kai cikon na 20 shine fa idza balagat 20 idan ta kai suka 20 fa fiha arba'u shiya sai a bada akai guda hudu ila 40 wa 20 to haka adadin zai karu in adadin ya karu 21 da 2 da 3 da 4 da 4 shi ma babu sai sun kai 25 shine fa in fa idh fa idha balagat 25 idan sai kai 25 ila 35 haka ne ko har zuwa wani abin nan na shari'a saukin shari'a fa idha balagat 25 idan sai kai 25 ila 5 ila 35 har zuwa 35 kun ji kaga 26 27 28 29 29 nawa 30 31 32 33 34 sai 35 haka ne ko to shikenan sai abar bintu makhadin yar mai ciki وهي التي دخلت في السنه الثانيه ita ce wacce take shiga cikin shekara ta biyu ga kanin ta kila ko yau ko gobe za a yi shi fa in lam takul lahu idan ko ba shi da ita to fa bin labuni sai a bada dan mai shayarwa wato ga danta uwar shi tana shayarwa yana da kani kenan wa huwa ma dakhala fi sanati thalitha to ai maka gwari gwari ibn labuni ne shine wanda ya shiga cikin shekara ta uku haka ne ko fa idha balagat 36 idan ta kai 36 ila 45 kun ji har zuwa 45 kun ga an kara nawa kenan kai na'am goma jamil jiddan da can fa nawa ake kara biyar memakon a ce ma in an kara in sun karu da yawa sai a kara su ne ma a'a kaga wani kuma sokin shari'a to fa idan sun kai 45 fa fiha bintu labunin sai abada ilmi shayarwa fa idha balagat 46 ila 60 kaja sai sun kai 60 46 fa 46 55 60 fa fiha hikatun sannan sai abada hikka wa hiya allati dakhalat fi rabi'a ita ce wacce shiga shekara ta hudu fa idha balagat 61 idan ta kai 61 ila 75 zuwa ga 75 fa fi hajza'atun to sai a bada jaza'a wa hiya allati dakhalat fil khamisa ita ce wacce shiga cikin shekara ta biyar fa idha balaga 76 idan ta kai 67 ila 90 zuwa 90 fa fiha bintalabun sai a bada ya'yan mai shayarwa guda biyu fa idha balagat 91 idan sai kai 11 afwan 91 ila 20 har zuwa 120 fa fi haikatan sai bada hikka guda biyu fa idha zadat ala zalika to in sun karu akan haka ta gayyar alwajibu wajibi na abinda za a bayar na zakka shi kuma sai ya canja tunda yanzu adadin ya hau fa fi kulli 40 sai a ce to yanzu ga su da yawa ko sai a ce to a kirga 40 gida nawa ne zai kama sai aka kirga 40 gida uku kun gane ko to in aka kirga 40 kowace 40 bintu labunin sai a bada bintu labunin shikenan kaga cikin sauki wa fi kulli wata yar mai ciki ko mai shayarwa wa fi kulli 50 hikka sannan kuma sai a zo adadin sai kowace 50 za a bada hikka na'am ya'yan amma mai shayarwa yaye guda biyu ba ta sunya ne ko eh to ina ganin bari mu tsaya ne sai mu tashi wa ammal bakaru insha Allah ta'ala abinda Allah ya bamu ikon daidai muka yi daidai Allah ya bamu ladan wanda kuma muka kuskure Allah ya famta da mu kuskure ne bamu ikon gyara subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a tunda waɗannan ibadoda ne waɗanda galibi yanzu sai mutum ya rayu ma shekara 100 har ya koma ga Allah in ba da dukiyan ba to Allah ka sa mu dace Allah ka ba mu data mai alfa'a